ƴan ƙasa da hukuma.
Kwaɗayi ke ta da wulakanki, kike cin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranki, ka shaƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Titinmu ya bata, ko ina an kashi gaba hanyar wucewa ba hanyar tafiya, ana kasuwanci kan bola na ko ina shara ko ina.
Banda kauye she nima in gaje sallah wadan suna zuwa wani kauye daban da kauye, banda inda zani a jara muna hanya, ga bola ga lorika kuma sun occupy, ga dauda titinmu photos ya yi muna.
Where is your hometown?
Lima.
Where is your hometown?
Lima.
Ajia, where is your hometown?
Lima.
Yau shirin na gundumar Nima ta yankin birnin Accra, fadar gwamnatin kasar Ghana. A dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi kote na sasamura.
Madalla. Masu ware kungiyar matasa masu rajin ci gaban unguwar Nima da ke birnin Accra a can kasar Ghana, mai suna Concern Nima Citizens Foundation, ta koka game da yadda ta ce hukumomin da ke kula da birnin na Accra suna nuna halin ko in kula dangane da walwala da jin daɗin rayuwar mazauna gundumar saboda rashin ababen more rayuwa da ya kamata a ce gwamnati da hukumominta sun samar musu. A gan ta sanya a farkon wannan wata na Mayu da muke ciki kuma muke ban kwana da shi, a yan kungiyar suka gudanar da wata zanga-zanga irin ta lumana domin nuna rashin amincewarsu da mummunar yanayi da ababen more rayuwa ke ciki a cikin unguwar ta Nima. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Accra, Idris Abdalla Bako, ya wakilci filin ƴan ƙasa da hukuma a yayin zanga-zangar, kuma ga rahoton da ya hada mana.
Nima unguwa ce a cikin Accra, babban birnin kasar Ghana, kuma ɗaya daga cikin manyan zanguna da ke kasar. Kasuwar ƙasa da ƙasa ta Nima na ɗaya daga cikin manyan kasuwannin Accra, kuma ƴan kasuwa daga nan cikin gida Ghana da ƙasashe makwabta suna kasuwanci a wannan kasuwar. Fadar shugaban ƙasa Jubilee House na cikin Nima, babban masallacin ƙasa duka suna cikin Nima. Ainihin gidajen shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo da mataimakinsa Mahmudu Bawumia a cikin Nima suke. Amma sai ya kasance ainihin ƙwaryar Nima tana fama da rashin ababen more rayuwa. Domin haka ne matasa masu kishin unguwar suka kafa ƙungiya mai suna Concern Nima Citizens Foundation domin ta kasance mai matsin lamba ga hukumomi don a kawo musu ababen ci gaba a unguwar. Wannan ƙungiya ta shirya zanga-zanga a farkon wannan watan Mayu, kuma jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar ya yi muryar Amurka bayanin dalilin wannan zanga-zanga ta su.
Ni ne Alhaji Mustapha Sawaba, PR of Concern Youth. Muna zanga-zangan ga domin an bar mu baya da dadewa. Titinmu ya bata, ko ina an kashi gaba hanyar wucewa ba hanyar tafiya. Ana kasuwanci kan street, bola na ko ina shara ko ina. Inda muke saye yanzu an ga park da za a yi muna shekara fudu. Waransu an doki wata shida an yi musu. Mu namu ba mu sa abin da ya sa haka na mu, domin shi muke yau. Mun fito muna zanga-zanga ya zamana kaman kowa ya ji mu, kaman mu ma gari mu a kula da mu. Mun yi na farko aka promise mu kaman 9 months ago, kaman za a zo a fara yi muna city da komi. Muka ce to mun ji, muka jira, wannan ya wuce. Cikin December muka tashi za mu yi zanga-zanga. Sarakai suka kira mu suka ba mu hankuri kaman mu bayar up to March. An zo a yi muna. Yanzu haka muna cikin May kenan, domin shi lokacin da muka ba manyanmu duka ya wuce. Yanzu ya kamata mu take decision mu matasan Nima, abin da ya kawo mu kenan.
Wasu al'ummar Nima sun ƙara muryar.
Suna Hussein Yusuf Tolo, ni ne champion POP man the whole West Africa Nima. Ni damuwa ne batun Nima, don banda wani kauye she Nima, banda kauye she Nima in gaje sallah wadan suna zuwa wani kauye daban da kauye, banda inda zani a jara muna hanya, ga bola ga lorika kuma sun occupy, ga dauda stadium mu photos ya yi muna yawa. In ga kai adire rancin ma bellin kasa farin da labiya dai kaka je juma, don kaje juma ba juma ka ci ga shi nan bola, kuma masu store suna kwashe bola suna zuwa camp prime minister da aje bola, ga assembly man, ga MC, ga MP, duka ba su kula da mu ba, suna interest suke so. In ga kai ya ce naje na kore masu bola ko ba vote muna.
Sunana Runa Abdullahi, I'm part of the members. Wajin da muke yin ga muna yin ni su duba su gyara muna road su mu. kuma kan haso type mun ga kuma nan aka yi ruwa na zama kan amma this demonstration da muke yi nan muna yi first one kenan if they don't do it next time we will take action very very severe one
dan kungiyar sanye da jajaye da bakakken kaya rike da alluna masu rubuce-rubuce daban-daban suka yi tattaki cikin lumana suka bi titunan Nima domin nuna fushinsu kan halin da hanyoyinsu ke ciki kuma suka nufi ofishin shugabar gunduma Hajiya Salma Adam Kuta wanda ya karanta korafin da suke dauke da shi Alhaji Isa Maiga ya ce
Nima is the only place we have if they ask me where is your hometown my hometown is where is your hometown Where is your hometown?
Nima.
Hajiya, where is your hometown?
Nima.
And the state of it is very bad. Hajiya is one of us.
Yace ba mu da wani gari sai Nima. Hajiya ta mu ce, amma halin da Nima ke ciki yayi muni matuka. Warafin yace muna roƙon gwamnati ta hannun majalisar gundumar Ayawa su ta gabas da ta gaggauta baiwa babbar hanyar Nima gyaran fuska da ta dace. Ta gyara duk wasu munanan hanyoyin da suka hada da babban hanyar Nima tare da kammala filin wasan kwallon kafa da ke kawo kuɗi don amfanin kungiyar kwallon kafar unguwar. Don haka muna baiwa hukuma wa'adin kwanaki 30 ta yi ayyukan da muka nema. Idan ba haka ba za su ɗauki sabon mataki.
Allah 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 hadakanmu Afirka mu soyuna Afirka akwai wasu ƴan yunwa. Da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa
bayan da suka mika shugaban gundumar Hajiya Salma Adam Kuta korafin su muryar Amurka ta ji ta bakin shugabar wacce ta nuna cewa ayyukan titi da gina filin kwallo ba karkashin hukumar ta bane
gaskiya an bi cikin ababe da yawa tukuna abi yake stage da za su zo su bani takarda kuma na gwada musu kamar da government ga yazo aka create municipal assembly da nake head as chief executive mun yi aiki dawa da yamma cikin education wurin health wurin sanitation wurin security street lights and everything kuma batun road inda suka zo batun shi yawa ni da su mun da kowa muka agree kamar naje ga minister of roads and highway which nayi sai ya ba da approval kuma azo ayi ma Ayawa su east roads yanda kowa ya sani abin ya bi cikin process har yake procurement level fara a samu contractor da zai shigo ya zo ya yi muna asphalt batun roads ba batun assembly ba batun ministry shi sa tun da an ba da approval that's the most important thing na san bai jimawa in Allah ya yarda contractor ya shigo a fara aiki cikin Ayawa su ni ma na ji dadi in aka zo aka yi cikin lokaci
a makon da ya gabata shugaban gundumar ta shirya taron zaure da taron manema labarai inda ta bayyana ayyuka daban-daban da kuma waɗanda majalisar ta take da aniyar yi a wannan shekarar haka kuma ta nemi mazauna Nima da kungiyar Concerned Nima Citizens da su yi hakuri za a yi ayyukan da suka nema daga majalisar ta shin ko ƴan kungiyar Concerned Nima Citizens sun amince da wannan roko da Hajiya Salma ta yi jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar Alhaji Mustafa Sawaba yace
abinda ta ce ta yi duka mu ba mu yi gadaman wannan ba domin mu farko ma abinda ya kawo mu ne batun titi da batun park da batun daudan da Nima ke ciki domin shi yanzu haka maganar da ta fadi sun ce muna kamar wai zuwa July za su zo su muna aiki to mu kuma muna gani kamar July na ya muna nisa to sun ce su yi zama da mu har yanzu dai ba mu ji komai ba amma mu muna da niyya mun ba su wata guda tamu da muka yi demonstration mun yi shi 4th May da muka yi nan har yanzu muna sauraron muka kai abin ga June 4th ko before muna preparation ba mu ga komai ba mun komo ka hanya kuma mu zo mu yi sabon zanga-zanga
Alhaji Awol Angulu shugaban matasa shi kuma nasa bangaren ya kara da cewa
entire guidance school daga 37 ta renovate school daga kanda class of 25 mun ba wannan mun mun da street kan abinda ukun ga muka da street sai inde ba mu ji su ba muna plan by on the 4th of next month that's 30 or 31 days mun decide mu fix date an san kira mu sun ga mun wani magana mai muhimmi da ke gwadawa kamar lalle da zuwa yi aikin nan July da suka 45 amma a ce muna wai aspart saboda adari wannan ba mu ga mutu ba ba mu ga mutu da shi ba sai sa until mun yi mugan me suke so su fadi muna mugan ko contractor ya mu yan meeting
to a yayin da nake hada wannan rahoton shugabannin kungiyar sun tabbatar min da cewa dan kwangilan da zai gudanar da aikin titin ya zo kuma sun zagaya da shi titunan unguwar hakan na nufin cewa hakar su za ta cimma ruwa kwalliya ta kusa ta biya kudin sabulu
to madalla da fatan Allah ya idar da nufi Masu ware da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdalla Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ka shaje cikin kada zalunci mai za ka bada cikin ƴanci.